Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kyari ya yi bayani akan yanayin da aka shiga na karancin man fetur a wasu sassan Najeriya.
Kai abin da ya faru da lokacin da aka yi zanga-zangar nan motocin masu dauko mai daga depo da suka kasa fitowa suka yi mai zuwa jihohi da wasu sassan kasa. Kuma aka yi wajen kwana biyar zuwa shida haka aka kasa wannan aiki zahiri ne wanda aka kawo gidajen mai suka fara dan karewa. Amma kuma Allah da ikon shi an sha kan karfin wannan zanga-zangar da aka yi kuma masu motocin yanzu sun fara kyadewa. Suna motar suna tahowa cikin ranar Litinin kuma wasu ma har sun iso wasu jihohi da muka sani kuma a iya saninmu a yanzu haka ko da Abuja ma akwai bambanci tsakanin jiya da yau da yake mun samu mai masu shigo gidajen mai masu yawa kuma jihohi da ake cewa suna da yawa na zahiri yanzu haka banda Abuja da Kebbi sai babu inda muke da wannan matsalar layukan mai kuma ana tabbatar cewa nan zuwa Gombe zuwa Jibi da yake duk motocin sun fara fitowa suna tafiya ga wasu sassan kasan na sun cewa wannan abin ba za ta daure ba kin da mun san kuma muna da iya adadin man da muke bukata a kasar nan fiye da mai da kima da muke bukata.
Wani direban tankin mai mai suna Alhaji Nkurna ya yi bayani a nasu bangare na durbobin motocin mai akan yanayin da suka tsinci kansu akan hanyar dakon mai zuwa Abuja.
Gaskiya dai na sha wuya don na kai kwana uku ma a daji lokacin ina tafiya MT. Abinci ma na wuni ma ban ci ba. Mu dai muna roƙon gwamnati ta taimaka ta gyara mana hanya shine matsalar. Da muna zuwa a kwana biyu amma yanzu muna zuwa a kwana takwas kwana tara ga sunan dai kauyen da ka tsada hanya kauyen ne hanya. Gaskiya dai in ka tuwo hanyar ma dai mutum yana tunanin kai yanzu da wannan abin nan samu matsala irin na rayuwa irin wannan na ɗan zanga-zanga din nan da wannan matsalar ma haka ta sa mu ji tsoron towa amma gaskiya matsalar mu dai mu shine hanya.
Ma'aikaci a wani gidan mai Ibrahim Abib Sarino ma yayi bayani akan fara samun sauki a lamarin karancin man fetur a Abuja.
Gaskiya lokacin da aka fara kam karancin mai mutane sun fara wahala so amma alhamdulillahi kamar yanda kike gani yanzu gashi nan mutane ana sayar da mai kuma alhamdulillahi ga truck din mu guda ɗaya ta zo ta faka ta zuma muna sayarwa yanzu insha Allah zamu discharge din kome muna ganin tunda kika duba da Q din ma da ake samu wata mana ko sulo na layi da ake samu gyara ragu mutane gashi yanzu suna sha dajiya mu sha wahala sosai wajen bude gate din nan kamar yanda kika ba ce gani jiya mutane sun cika mana kafin mu sauke amma alhamdulillah yanzu mun sauke mai gashi muna sayarwa tun jiya muna sayarwa ga total suna sayarwa din layi ya riga ya ragu.
Shi ma tsohon shugaban kungiyar dalalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya wato Ifman Falande Musa Muhammad ya tofa albarkacin bakin sa akan lamarin.
Babban dalilin da ya kawo aka samu karancin mai ba wani abu bane inda protest inda aka yi na end of SARS ana so gwamnati ta kawo da shi a babban dalilin da yasa har in ma akwai inda ake kinga ake karancin mai a Najeriya to shine dalili mun dade ina jin muna tattaunawa tun shekara ta 2006 akan ya za a yi a ga ba a da kwamman nan na daya an yi kokari akan gina pipeline da kuma tsare pipeline wanda duka ya fuskara saboda ta'addanci da aka yi.
An dai fara fuskantar karancin man fetur a babban birnin tarayyar Najeriya da birane makwabta ne tun ƙarshen makon da ya gabata inda wasu 'yan kasar ma suka ɗaura alhakin ga zanga-zangar 'yan sa. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.